zanawa ke bamba yo karawana ya vasare jidiya ike tana hawansa zanawa ke bamba yo karawana ya vasare jidiya nazane kavano sausiniya parulu bhagila re jidiya ike tana hawansa zanawa ke bamba yo karawana ya vasare jidiya ike tana hawansa zanawa ke bamba yo karawana ya
Yo, caravana.